姑妹你算一方可是谁道啊姑妹你算一方可是谁道啊你那再来哇你都记得的吗哇嘎几声儿哇阿丁就马上一那一个儿哇Make you far away, make you far away. And the carashum wani, yes, I need chicken dimwa. Rocking sheer wa, guiababa, marato say. Zappy chicken sing is up to time, then you go on nay nay. San number to sona, kumakulum say tabuguna. What a rana vamana.Ki sani shi Allah yana nan Sabina gun sarafa Wani na sarkin iyawa Sarkin adalci kenan Yafi kowa kwarewa Komai nisa Nisan jefa Kasa zan dawo Kasa zan dawo Komai nisan jefa Komai nisan jefaOh, my knees and deep heart